idan dai kika bari ni zaki sana ki kunya amma in kika so ni zan rike ki amana ne I hear it.